إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بانغودي قال الله مدوك تنسركي دسا صلاتي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم yawan musulmai kamar yadda muka saba zama a wannan masallaci na Imam Malik ibn Anas rahimahullah wanda yake wannan unguwa ta Konkomawa dake garin Cinta a jahar Tawa dake jamhuriyar Niger domin gabatar da karatun littafin Sharh Sunna na al-Imam Abu Muhammad al-Barbahari rahimahullah wanda wannan shine darasin mu na biyu a cikin karatun wannan littafi a darasin da ya gabata mun gabatar da takaitattun bayanai game da al-Imam al-Barbahari da kuma littafin al-Imam al-Barbahari na Sharh Sunna wanda a yau matsala ta farko da zamu tattaunawa shine game da me ake nufi da sunan wannan littafi na Sharh Sunna wannan suna na Sharh Sunna ya kunshi kalmomi ne guda biyu muna da kalmar sharh sannan muna da kalmar as-sunna idan aka ce as-sharh shine al-kashf wal bayan kayayi yanar da take ga abinda kake so kai bayani akai sannan kai bayani game da lamari ka bayyanar da shi ya hito sarari wannan shi ake cewa as-sharh shine abinda ake kira sharhi da bayani kalmar as-sunna anan abinda malai yake bihi da ita shi da abinda ya shafi matsaloli na aqida na ahlus sunnati wal jamaa wanda ya wajaba akan duk wani musulmi wanda yake son tsira duniya da lahira yayi imani da su kuma ya kudurce su ya rinka aiki da su da haka wannan littafi a dunkula abinda yake nuhi za a yi maka shar'i ne da bayani game da aqida ta ahlus sunnati wal jamaa wadda ta wajaba akan duk wani musulmi ya ainihin yi imani da ita kuma ya kudurce ta wanda ya gabata ko in ce ya gudana a ayyukan malamai kiran littattafan ainihin aqida da sunan as-sunna wannan akwai littafai da dama wanda malamai suka rubuta da wannan suna shi yasa Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kamar yadda yake cikin al-istiqama yake cewa lafzu sunnati fi kalami salaf lafazi na kalmar as-sunna a cikin maganar magabata يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات ينا قمصر أبندا يزو السنة أباب عبادودي دمتاريسكي أي كتاوى كما يكون قمشي أبندا شالي أكيدو دمتاريسكي قدر تيوى داك أوجن سلف idan suka furta lafazin as-sunna to ababe na ibada sun shiga a ciki kuma ababen aqida suna shiga a cikin lafazin Ibn Taymiyyah sai ya ce wa in kana kathirun mimman sannafa fi sunnati yaqsuduna al-kalama fi al-i'tiqadat duk da yake da yawa daga cikin malamai waɗanda suka yi rubuce-rubuce suka sanya ma rubuce-rubucensu sunan as-sunna suna nuhin bayanin aqida da kuma tattauna masaloli na aqida kamar yadda aikin su ya gudana. Sai malai ce wa hadha ka qawli ibn mas'ud wa ubay ibn ka'b, wannan daidai yake da irin magarar da aka nakarto daga abdullahi ibn mas'ud da ubay dan ka'b wa abi darda da kuma abu darda, wanda suke cewa iqtisadun fi sunna khairun min ijtihadin fi bid'ah, mutum kai tsaka-tsakiya a cikin aiki game da sunna, wannan shi yake maka alkhairi sama da a same ka kana da kokari tukuru a cikin ayyukan bid'ah. Saboda sunna zaka samu lada a wani aikata ta, zaka samu kusanci ga Allah, zaka samu soyayyar Allah madaukakin sarki da gafarar shi a cikin aiki da sunna. Daka ka zamanto mai tsaka-tsakiya a cikin ta da aikata ayyukanta, wannan ba abun aibata bane, wannan ya yi maka alkhairi sama da a same ka kana wahalar da gangar jikinka ka hana idonka kwana a cikin aikata bid'ah. Shi yasa suke cewa iqtisadun fi sunna khairun min ijtihadin fi bid'ah, takaitawa da tsaka-tsakiya a cikin sunna shine mafi alkhairi sama da kokari a cikin bid'ah. Wa amsali dhalika, da abinda ya kama da wannan daga cikin maganganun da ake nakaltowa daga ainihin sa. To kaga anan Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah abinda yake tabbatar mana shine salaf da suka gabata asulin kalmar as-sunna idan suka furta ta ibadodi na shiga, abinda ya shafi ibadodi kamar misali sallah, abinda ya shafi zakka, abinda ya shafi misali babin arwalla, babin wankan janaba, wankan jinin aila da sauransu daga cikin ibadodi suna shiga cikin wannan. Haka abin da suka shafi aqida suna shiga a cikin lafazin sunna idan salaf suka ambace shi. To amma da yawa daga cikin mutanen da suka zo daga baya sai suka waye gari idan suka ce as-sunnatu suna nuni aqida, daga sai suka yi ta rubuta littattafai suna sanya musu sunan as-sunna da zimma da manuhar cewa suna nuni aqida. Shi yasa Ibn Rajab a cikin Kashful Kurba yake cewa thumma sara fi urfi kathirin min al-ulama al-mutaakhirin, sanna aka waye gari ya kasance a cikin al'adar da dama daga cikin malaman da suka zo daga baya, min ahli al-hadisi wa ghayrihim, daga cikin malaman hadisi da ma waɗanda ba su ba, aka waye gari bayan a can baya a farko salaf idan suka ce as-sunna lafazin ya kunshi ibada ya kunshi aqida, to sai aka waye gari malaman da suka zo daga baya daga cikin malaman hadisi da ma waɗanda ba malaman hadisi ba, suka baiwa lafazin as-sunna wata ma'ana keɓantacciya wadda ta shafi wani bangare ne daga cikin bangaren ma'anar da salaf suke aiki da ita. Shine me sukan ce as-sunnatu ibaratun amma salima min ash-shubuhat fi al-i'tiqadat khassatan fi masail al-iman billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir. Aga waye gari idan suka ce as-sunna abinda suke nuhi shine duk abinda ya kubuta daga shubuha na aqida, to wannan sai a ce bai sunna. Duk abinda zaka kudurcewa a zuciyarka wanda ya kubuta daga shubuhohin yan bid'a wanda shine daidai ya dace da Qur'ani da sunna, musamman abinda ya shafi babin mas'aloli na imani da Allah, da imani da mala'ikun Allah, da imani da littafin Allah, da imani da manzanni, da imani da ranar tashin kiyama, wa kazalika fi masailil qadar, haka abinda ya shafi mas'aloli wanda suke da alaka da babin imani da kaddara, wa fada'ilus sahaba, da kuma abinda ya shafi mas'aloli na ainihin imani da falalolin sahabbai. Sai yace wa sannafu fi hadha al-ilm, suka yi rubuce-rubuce a wannan babin, a wannan ilimin bismi sunnati, suka rinka saba littafin sunan as-sunna. Yace li anna khatarahu 'azim, saboda hatsarin kuskure da bid'a a wannan babi abu ne wanda yake mai hatsari sosai. Wal mukhalifu fihi, wanda bai saba ma salaf da magabata a cikin wannan babi, ala shafa halaka, yana dab da ramin halaka, yana bakin rami'in halaka shi yasa sai aka wayi gari irin waɗannan matsalolin sai suna kiran su da sunan as-sunna kenan wannan zai nuna maka cewa lafazin as-sunna a yaran salaf ya sha bamban da lafazin sunna a yaran malaman da suka zo baya to rishin tantance irin wannan yakan bayar da a samu mutun ya afka mu kuskure da yawa wannan yana faruwa a babin tafsiri yana faruwa a babin fassarar hadisi yana faruwa hatta a babin fahimtar maganganun malamai idan muka dauka a babin tafsiri yanzu a yaran mu na larabci na baya da yanzu idan aka ce alƙarya me ake nufi ana nufin ƙauye shine alƙarya amma kaga lafazin alƙarya ha a cikin Qur'ani yana nufin babban birni an fahimta da haka idan ka zo kana fassara Qur'ani wannan larabcin na baya idan ka fassara ayoyin da ke cikin Qur'ani da suka zo da lafazin alqaryatu zaka yi me zaka yi kuskure an fahimci wannan to wannan misali guda kenan a babin me a babin alqur'ani mai girma haka a babin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga hadisin da imamu tirmidhi ya rawaito wanda annabi yake cewa duk wanda ya imani da ranar tashin kiyama kuma ya imani da Allah kada ya shiga cikin makewaya illa bi izari face da izari lafazin alhammam makewaya ko lafazin alhammam wurin wanka abinda annabi yake rihi da alhammam wanda shine istilahin da yake rihi ya sha bamban da alhammam yau a fahimtar an fahimci wannan saboda a lokacin alhammam wurin wanka ne wanda jama'a suke taruwa su shiga to kaga tunda alhammamu shine irin wannan baya halatta in shigo ka shigo kowa yana tsirara da haka dole sai ka sa izari sannan ka shiga saboda kar ka ga tsiraici na kar in gana ka to in ka dauko alhammamu a wannan lokacin namu da larabcin da muke aiki me ma'anar hammam kawai sai a ce muke waya to in ka dauko wancan hadisi sai ka fassara shi da larabcin nan na baya kiran zaka yi mutane fatawar cewa duk wanda zai shiga maki waya akalla sai ya shiga da guntun wando kuma baya halatta yace kuma wannan shine abinda wani ya fahimta a nan gare yace min yayi ban san shekara 6 ko 7 ne na taba gaya muku shi yake cewa yayi yana shiga maki waya bai hudda wando yace saboda yaji wannan hadisi shi kuma yana jin tsoron tunda annabi ya ce in dai kai imani da Allah da ranar tashin kiyama kada ka shiga maki waya sai da izari kage yanzu ya dauko larabcin baya ya fassara hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da haka wannan sai ya bayar da kuskure haka a cikin maganganun malamai zaka samu misali in ka dauki lafazin al-makruh salaf daga cikin magabata idan suka ce al-makruh suna nufin me suna nufin al-haram suna nufin al-haram kuma Qur'ani ya zo da irin wannan istilahi bayan ya ka bayanin kisan rai cin dukiyar maraya zina da sauransu yace kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha da haka salaf idan suka ce al-makruhu suna nufin mai al-haram to shikenan sai ka zo kana karanta a cikin littafin magabata da su gabata cikin salaf sai ka ji wani malami ya ce babu karahati kaza babin da yake bayanin cewa ba kaza makruhi ne sai ka fassara da makruhi da istilahin malaman baya wanda su idan suka ce makruhi suna nufin abinda in ka bar shi saboda Allah zaka samu lada idan kai kun baka da su kaga sai zaman to ka fassara maganganun su da kuskure shi yasa Ibnul Qayyim rahimahullah sai da ya tambihi kan wannan ire-iren kurakura a cikin littafin shi I'lamul Muwaqqi'in ko A'lamul Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin yake cewa an samu daga cikin atba'ul madhahib mabiya mazhabobin nan wanda suka rinka zuwa daga baya suna fassara maganganun malaman da suka gabata da irin yare nasu na baya wanda yaran magabatan ya sha bamban da nasu yara kamar irin cikin lafazin al-makruh kamar irin cikin lafazin yambari da abun da ya kama da haka an fahimci wannan da kyau da haka malamai da suka zo daga baya idan suka ce as-sunna wanda suka rubuce-rubuce a babin aqida suna nufin aqida kawai kuma shine abinda imamul barbahari yake nufi a nan sabanin magabata a can salaf idan suka ce as-sunna to lafazin ya shahi aqida ya shahi babin ibada kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi bayani a magana shi da muka karanta daga cikin malaman da suka yi rubuce suka sanya ma sunan littafan su as-sunna suna nuna aqida akwai as-sunna ta al-khallal rahimahullah akwai as-sunna ta ibn abi asim rahimahullah akwai usulus sunna na al-imam ahmad wanda wasu malami na kiran shi da as-sunna kaga shi ma usulus sunna mana tussa na ainihin aqida da manhajin ahlus sunna haka al-imam al-muzani rahimahullah dalibin al-imam shafi'i wanda shi kuma ya rubu yana da sharh as-sunna shi ma ko kuma yana da as-sunna ta al-muzani kamar irin su ibn abi zamanin yana da usulus sunna shi ma kamar irin su al-imam at-tabari yana da sarih as-sunna kamar irin sa al-imam al-humaydi wanda yana da usul as-sunna wanda mun karanta shi da ku kaga duk waɗannan malamai mu suke ni da sunna suna nuna al-aqida da haka shine abinda al-imam al-barbahari rahimahullah yake nuhi da wannan suna da yema wannan littafi wanda ya shahi sunan sharh as-sunna kenan da haka bayan haka sai al-imam al-barbahari a cikin littafin nashi yake cewa a nuskar da take gaban ku wadda take da sharhin Fawzan yace qala al-Barbahari al-Imam Abu Muhammad al-Barbahari rahimahullah Allah madaukakin sarki ya ji kanshi nan qala al-Barbahari dinna dalibin nan nashi da muka yi muku ishara a baya wanda ya rawaito wannan littafin da gare shi shine yake cewa qala al-Barbahari Malam Barbahari rahimahullah Allah ya ji kanshi abinda dabi'ar malaman sunna ta gudana akai malamai akan ce musu rahmatullahi alayhi akan yi musu addu'a da rahama a ce rahimahullah wannan malamai kenan amma abinda aikin malamai ya gudana akai game da sahabbai sukan ce me sukan ce radiyallahu anhu sukan ce radiyallahu anhu tare da cewa in kace ma sahabi rahimahullah asli ba da hibani in kace ma malami radiyallahu anhu kana nuna addu'a kana fata da addu'ar Allah ya yarda shi asli wannan ba da hibani amma abinda malamai suka gudana akai shine abinda ya dace kai ma ka gudana akai an fahimta dan ababin yare da salo na bayanin ilimi da tsarin ilimi da neman shi da tahiya akan shi yana akan mutum karin ka bin manhaji da salon da malamai malamai suke akai shi yasa daidai da salo a babin neman ilimi in ka saba ma malamai to da kirka kai labari wannan matsalar ibn abdul bar rahimahullah cikin jami'u bayan al-ilmi wa fadlihi yayi tambayi akai game da wanda suke saba ma manhajin magabata hatta a babin neman ilimi wanda galibi a yanzu galibi in gaji an kira sunan malami an ce radiyallahu anhu galibi su aksari da wannan sufai an bayyana wannan galibi sufai su aksari da wannan sai a kira malami a ce shehu ibrahima sai su ce wai radiyallahu anhu ko su ce shehu tijani su ce radiyallahu anhu an bayyana wannan kamar yadda idan gaji an kira mutum an ce alaihi salam wai shahara da wannan shi ko ai shi'a sai gaji mutum ya ce علي عليه السلام سياتي فاطمه عليها السلام kaga wannan shi'ar ne wanda an san shi a wurin wadannan yan bid'a daga cikin rawafid dan haka duk abin da yake shi'ar ne alama ce ta yan bid'a to ana son ka saba musu akai saboda me dan kada ka kamanta kanka da su shi yasa wannan yana daga cikin dalilan da yasa wadansu malamai suka ƙara tabbatar da cewa tarbi bid'a ce suka ce galibi a yau in kaga mutum da ita wane ne galibi yan bid'a ne aka sani da ita zaka idan mutum yana da mota zai sarka mata wai saboda in ya mutu san shi musulmi ne ko ga mutum yana taya ya laula ya ta gano ko ga ya sako ta ga wuya kamar kaciya yana yawo wai duk alamar cewa shi zakiru ne ha ma tahtaji ila an turaiya ba ka bukatar kai mutane riya a ce kai a san kai mai zikiri ne la waye ake ma zikiri Allah da haka ka ambaci Allah Allah da kake ma ya sani an fahimci wannan kamar yadda lafazin ka ji an ce aliyun karramallahu wajhahu wannan lamari ne wanda
ai shi ya suka shahara da shi duk da ya sadado ya shiga cikin littafin hatta wannan su da cikin malami wanda ba ai shi'a ba sai kai sun ce aliyun karramallahu wajahu me yasa kuke kebance aliyu shi kadai kuce karramallahu wajahu me yasa ba za a ce abubakar karramallahu wajahu da haka a babin salati abinda ai shi'a suke yi da babin addu'a da sauransu Ibn Kathir rahimahullah lokacin da yake tafsirin maganar Allah da yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima irin wannan lafuzin sai da ya tattauna su yana da kyau dalibi ilimi ya koma ya karanta tafsirin wannan aya da maganar Ibn Kathir rahimahullah wanda ya akai al-Imam al-Barbahari yana cewa alhamdulillah alladhi hadana lil islam وَمَنَّ عَلَيْنَا بِهِ وَأَخْرَجَنَا فِي خَيْرِ أُمَّةٍ فَنَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى وَالْحِفْظَ مِمَّا يَكْرَهُ وَيَسْخَطُ بربهاري يا بودا لتاين شانن ده حمدلا ميچيتي حمدلا شيني غوديا غا الله حمدلا كده دونك سا اكو جملولين ده مالامي سكي تقيتر دسو ده وتا كلمه sai a ce hauƙala mi je ce hauƙala ta ce la haula wala quwwata illa billah maimakon ka ce kana ba mutane labari ka ce la haula wala quwwata illa billah sai suka ga jumlar ta yi tsawo sai ka ce hauƙala in suka ce hailala suna nufin me ha la ilaha illallah an fahimta in suka ce istirja shine mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka idan suka ce hamdala suna nufin me ka ce alhamdulillah to Barbahari ya buɗe littafin shi da alhamdulillah wanda yana daga cikin ababen da aikin malamai ya gudana a kansu a kan shi waɗansu daga cikin malamai aikinsu ya gudana a kan idan za su fara littafi idan za su fara rubutu suna fara da alhamdulillah an fahimci wannan matsalan za mu ƙara tattaunata da bayani a kanta insha Allah a karatun da za mu yi banda gobe usulul salasa wannan za mu shinke bayanin a tarbe shi ta insha Allah amma dai wannan wani salo ne daga cikin nau'uka na salo da malamai suke buɗe littawai da shi farawa da alhamdulillah an fahimci wannan to kaga hadisi ya zo wanda waɗansu lafuzan shi sun zo da kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah wannan lafuzan la yubda'u fihi bilhamd ha to wannan hadisin duk ba su inganta ba cewa duk wani al'amari mai muhimmanci in dai ba fara shi da bismillah ba to mai yankakken albarka ce ko kuma ba fara shi da alhamdulillah ba mai yankakken baye ne ko yankakken albarka wannan hadisin duka ba su ainihin inganta ba me ya ma'anar alhamdulillah in ka ce alhamdulillah dukkan yabo da godiya gaba daya sun tabbata ga Allah aldin nan da ke ga kalmar alhamdu malamai sukan ce mata al-istighraqiyya alif da lam ne wanda suke hade suke kwashe dukkan wani nau'i na ainihin godiya da yabo ga ainihin Allah madaukakin sarki shi yasa kamar yadda za ku karanta a sharhi za ga Sheikhul Fawzan hafizahullah yana cewa baya halatta mutum ka ce alhamdu li fulani wannan matsala mun sha tattauna ta baka cewa dukkan yabo da godiya sun tabbata ga wani dan saboda me yanzu ka bashi me abinda haƙi ne na Allah amma kakan iya cewa me hamattu fulanan nagode ma wani ko ashkuru fulanan nagode ma wani cewa ba a ce mutum nagode ha wannan ba gaskiya bane ya halatta ka ce mutum nagode sai dai ka ce mai jazakallahu khairan wannan shi ne alkhairi shi ne abinda aikin salaf daga cikin sahabbai da makamantansu suka gudana akai idan mutun yayi ma wani alkhairi dan manzon Allah ya ce mai man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u duk wanda ya muku alkhairi ku ramka mai fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu hatta taraw an qad kafatumu yace idan ba ku da abinda za ku ramka mai ku tai mai addu'a har ku ga cewa kun ramka mai alkhairi shi to annabi sallallahu alaihi wasallama abinda sahabban shi suka gudana akai shine mai
idan mutun yayi ma alkhairi kace mai jazakallahu khairan. Ibn Sunni ya rawaito cikin Amad al-Yawmi wal Layla, Aisha radiyallahu anha duk lokacin da ta tura wani alkhairi ga makwabta dan aikin da ta aika takan tambaye shi, mi suka ce? Sai su ce, sai dan aikin ya ce mata sun ce jazakallahu khairan, ita ma sai ta ce to su ma jazahumullahu khairan, Allah ya saka musu da alkhairi. To amma kaga dan ka ce mutun ka gode kawai, godiya ce kawai kai, an fahimta? Ko dan ka ce mutun merci da yaran turanci, ko ka ce godiya nake, a duk har yanzu ba kai mai addu'a ba, da haka wannan lafazin koda yara ƙananan mu koya musu shi, ka koya ma danka cewa in aka baka kyauta ka ce jazakallahu khairan, an fahimci wannan? Da haka dai alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah alladhi hadana lil islam, wanda ya shiryar da mu zuwa ga musulunci, wanda ya shiryar da mu zuwa ga ainihin musulunci. Hamdala, godiya ga Allah. Akwai surorin da Allah ya buri a cikin Al-Qur'ani da godiya, kaga suratul Fatiha an bude ta da me? Alhamdulillah. Suratul Fatir, suratul Fatir an bude ta da me? Alhamdulillah fatiris samawati wal ard. Kamar yadda zaka samu wata surar sai ka isko Allah ya ruhe ta kuma da alhamdulillah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, suratul safat. Haka ne wadansu surorin kuma a tsakiyar su zaka isko Allah ya kawo alhamdu, fa quti'a dabirul qaumi alladhina zalamu, sai Allah ya ce walhamdulillahi rabbil alamin. Da haka Allah madaukakin sarki lahu alhamdu fil ula wal akhirah, shi yake da godiya a karon farko, a rayuwar farko ta duniya, da kuma fil akhira, a lahira ma Allah shi ke da godiya. Da kake gode ma Allah alhamdulillah, shi yasa Barbahari yake cewa nan alhamdulillahi alladhi hadana lil islam, godiya ta tabbata ga Allah ga shiryar wanda ya muna, ko kuma godiya ta tabbata ga Allah da ya shiryar da mu ga musulunci. Jama'a duk wanda ya samu kanshi musulmi Allah ya gama ma duk wata ni'ima. Musuluncin nan ba abu ne wanda kuɗi ke baka shi ba, ba abu ne wanda sarauta ke bayar da shi ba, a kyauta ce ta musamman daga Allah, zaɓi ne na Allah ya zaɓe ka daga cikin miliyoyi ko biliyoyin mutane, Allah ya yi ka musulmai, ya yi ka musulmi, to ya gama maka komai. Da haka kada ka ɗauka cewa wai dan Allah bai ma arziki ba kamar baya son kai, ko dan Allah bai baka sarauta ba Allah baya son kai, a Allah ya baka musuluncin da akwai manya-manyan sarakunan duniya wanda ba su same shi ba. Ka dubi Fir'aun da sarautar shi, idan kuɗi ne ka dubi Karuna da dukiyar shi, hatta a yau ka dubi manya-manyan kasashen duniya, manya-manyan shugabannin kasashen duniya galibin su kahirai ne. Amma ga kai a matsayinka na talaka, baka da kuɗin, baka da dukiya, amma Allah ya baka kyautar da su tahi kuɗin tahi dukiya, shine mai musulunci. Da haka ka gode ma Allah kan wannan. Sannan kuma ba wai gode ma Allah kan wannan kadai ba, ka rinka addu'a Allah ya tabbatar da kai. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a yace ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, ya Allah da ke jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka. Dan mutum yana iya ridda hadisi Abdullahi ibn Mas'ud, Annabi yace inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa, a can karshen hadisin sai yace wa inna ahadakum, ɗaya daga cikin ku mutane, la ya'malu bi 'amali ahli al-janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fay'malu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha, ɗayan ku yana iya farko al'amarin shi, eh ta aiki ya al-janna har ya kai inda ba abin da ya rage ya shiga al-janna sai zira'i daya. A ganin mutane suna ganin wani ai mutumin kirki ne, wani ai ya kai makura, wani ai ba abin da ya rage sai ya mutu ya shiga al-janna, ana dab da haka shikenan sai ga ya rikide daga baya ya kuma yana aikata mugun aiki sai ya mutu ya shiga wuta. Mun sha karanta qissar wannan bawan Allah wanda ta zo cikin sahihu Muslim, mutum ne mai kokari a cikin jihadi, mai kashe kahirai, mai zarumta, aka zo ana tayyaban shi wani kaza kaza, manzo Allah ya ce da'un nasa fa innahu min ahlin nar, ku kyale mutane dan wuta ne.
wani sahabi yace ana sahibu yace ni ko zallatin ce sai na ga meye abin da zai kai wannan wuta shikenan aka zo ana kubsa ana gubza yake ya kashe wancan ya sara wancan ya datsa wancan ya bugi wancan shi ma a buge shi ya sara a sare shi sai ne kai inda ya jikkata ya wahala an sossoke shi irin matakin da koda zai rayu zai yi ne zai rayu ne cikin tawaya zai rayu ne cikin naqasu sai yace bai dace a ce shi kamar shi ya rayu irin wannan rayuwa dan haka sai ya kafa takube shi sai ya sa tsinin ya kurma ba kirjin shi kikenan sai ya mutu wannan sahabin da yake biye da shi sai ya ruga a guje ya zo ji annabi sallallahu alaihi wasallama yace ashhadu annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina ƙara tabbatar da cewa lalle kai manzo Allah ne ai mutumin nan da kace wani dan wuta ne kaza 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 gashi ya kashe kanshi wanda ya kashe kanshi menene dan wuta ne an fahimci wannan dan haka bar bahari yake gode ma Allah kan ni'imar musulunci shi yasa kullun kana sallah so 17 zaka ce ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki mare dace duk da kana musulmin kana ƙara neman shiriya akan me akan shiriya sai malai yace wa manna alaina bi kuma Allah ya muna baiwar musulunci musulunci baiwa ce kyauta ce ta musamman wa akhrajana kuma Allah ya fitar da mu ya tsirar da mu fi khairi ummatin a cikin al'umma mafi alkhairi da Allah ya ga dama sai ya yi ka zamanin annabi Nuhu da Allah ya ga dama sai ya yi ka zamanin annabi Adam da Allah ya ga dama sai ya yi ka zamanin annabi Musa ba ma ki ka zamanto cikin masu taurin kan Bani Isra'ila amma Allah cikin kyautar shi sai ya sanya ka cikin al'umma mafi alkhairi wanda tace al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ita ce mafi alkhairin al'umma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar Allah ya ce ku ne mafi alkhairin al'umma wanda aka fitar mu mutane wanda yana daga cikin siffofin ku da dabi'unku ta'muruna bil ma'ruf kuna umurni da alkhairi wa tanhauna 'anil munkar kuma kuna hani game da abin da yake mummuna na ka samun kanka cikin wannan al'umma alkhairi an fahimci wannan malai yace fa nas'aluhu at-tawfiqa da haka muna roƙon Allah ya samu dace lima yuhibbu ga abinda Allah yake so wa yarda da kuma abinda Allah madaukakin sarki ya yarda da shi an fahimci wannan nan kaga nan me malam yana roƙon Allah at-tawfiq dacewa dan jama'a wani lokaci ko za ka ga mutum da ilimi za ka ga mutum da kayyin basira da wayo da kayyin harda amma kun bai samu tawfiki daga Allah yanzu waɗannan malamai da kuke jin ana kiran su ana jinjina musu da kayyin tunani da kayyin kwakwalwa irin su Ibn Sina irin su Jam Ibn Safwan irin su Al-Ghazali irin su Al-Juwayri wanda suka rayu cikin rudanin ilmul kalam suna da kayyin hankali suna da kayyin basira amma duk rayuwarsu gaba daya sun rayu ne a cikin rudani sauransu sai a ƙarshen rayuwarsu Allah ya musu gyadar dogo suka yi nadamar abinda suka aikata amma inda za a zo ana bayani kan yawan ilimi da kayyin basira da kayyin hankali da hangen nesa suna daga cikin mutanen da malaman tarihi na kididdiga su a saman farko amma a farko al'amarin ne wanda basu wanda suka samu ma suka dawo daga cikinsu a farko al'amari basu samu tawfiki ba dan haka a cikin komai ka roki Allah ya saka dace a cikin kasuwanci ka roki Allah ya saka dace a cikin aure ka sa ka roki Allah ya saka dace da mace ta gari ke ma ki roki Allah ya saki dace da miji da gari haka a cikin babin neman ilimi ka roki Allah tawfiki da dacewa za ka ga wani tun tasowarka ka isko shi a makaranta amma har yanzu bai jin aya daidai saboda bai samu tawfiki ba ya kasa har da shi Qur'ani in ka buda maimai ya karanta ma matsala ce akwai wanda tun da ka san shi yana neman kasuwa yana hada-hadar kasuwanci yayi wannan sana'a ya saki yayi waccan ya saki har yanzu bai samu tawfikin sana'ar da me zai samu rin asiri a cikin ta ba to amma za ka ga wani cikin shekara 5 sai Allah ya hada mai ilimin da wani yayi shekara 20 bai same shi ba saboda me ya samu tawfiki dan kaga babin neman ilimi yana daga cikin samun tawfiki. Allah ya sa ka samu malami gogagge, wannan tawfiki ne, ka samu malamin sunna ya zamanto a rayuwarka gaba daya wajen malaman sunna kai karatu, wannan tawfiki wani bai samu haka ba. Ka samu kanka gaban malaman da suka goge, wannan tawfiki ne. Wani yana cin wata uwar duniya yana neman ya haɗu da malam wani, amma ya kasa haɗuwa da shi, kai kuma da shi kake kwana da shi kake tashi amma ba ka karatu, ta ga ba samu tawfiki ba. An fahimci wannan? Yanzu misali, akwai ɗaliban da suke zuwa ƙasashen waje karatu. Mutum zai je Madina ya zauna gaban malami irin Abdul Muhsin Al-Abbad, kai kuma kana nan kana ta fafutukar ka ma samu zuwa Umara amma ka kasa. Shi kuma ya zo Madina din amma sai ka samu wani matsiyacin yayi shekara hudu yana jami'a, amma sallar jami'i a masallacin Manzo Allah da kyar yake zuwa Juma'a shi. Wannan duka tawfiki ne, Allah ne yake sa ka dace a samu wannan. Dan haka idan ka samu Allah ya baka dacewa da tawfiki, lima yuhibbu, kullu Allah yana sa ka dace da abinda yake so, wayar ba da kuma abinda yadda, to shikenan ka tsira. Malam yace wal hifza, muna roƙon Allah ya tsare mu mimma yakrahu, daga abinda Allah yake kyama. Wa yaskhatu, sannan kuma Allah ya tsare mu daga abinda Allah yake ki. Yakra, wanda yake kyama. Wa yaskhat, abinda yana kin shi, ko kuma kace yaskhatu, abinda yake sanya Allah fushi. Dan hushin Allah bala'i, Allah ya maka hushi, bala'i ne akan ka, ka aikata abinda Allah yake kyama, wannan zai zama tuwa dalilin da ke sa duniyarka da lahirarka gaba daya ta ainihin lalace. To wannan ita ce muqaddima, wato shinhida, wadda al-Imam al-Barbahari ke. Malamai sukan ce muqaddima, sukan ce muqaddama. Idan ka ce muqaddima, ismul fa'il kenan. Muqaddama kuma ismul maf'ul. Muqaddima abinda yake shiga gaban bayani, kayan bayani yazo, shine muqaddima. In kace muqaddama abinda ake gabatarwa, kaga ba shine gabatar da kanshi ba, abinda aka gabatar kayan a gabatar da bayani. To bayan haka sai al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala ya ci gaba da cewa i'lamu kusai annal islama, cewa shi musulunci huwa sunnatu, shi dai ne sunna. Wa sunnatu, ita kuma sunna, hiya al-islam, ita ce musulunci. Yace wala yaqumu ahaduhuma, ɗaya daga cikin biyu din nan ba zai tsayu ba, illa bil akhir, sai da ɗaya. Musulunci ba zai tsayu ba sai da sunna, sunna ba za ta tsayu ba sai da musulunci. Wannan maganar a nan kun ga Barbahari ya koro ta a matsayin me kamar maganar shi, wanda nan asulin wannan maganar ya aro ta ne, shi da kanshi zai kawo ta a gaba daga Bishr ibn al-Harith. An fahimta, magana ce ta Bishr ibn al-Harith, amma a nan Barbahari ya buɗe littafin shi da ita saboda me? Saboda muhimmancinta. Ya ce i'lamu kusai, kalmar i'lamu malamai suna kawo ta ne a cikin matsalolin da suke da muhimmanci. Idan ana so a faɗakar da kai game da muhimmancin matsala da girmanta, sai a ce ma i'lam. Idan jama'a ne sai a ce i'lamu kusani. Malamai ce to kusani, annal islama, cewa shi musulunci, huwa sunnatu, shi ne sunna. Me al-islam? Al-islam ta'arifin shi sahihi, ingantacce, wanda ya kumshi ababen da suka cancanta su shiga ciki, shi ne ta'arifin da malamai suke cewa al-islam huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-khulusu min ash-shirki ko kuma wal-bara'atu min ash-shirki wa ahli. Wanda wannan ta'arifi za ku ganshi so da dama cikin littafin Muhammad ibn Abdul Wahhab, kamar irin su usulul thalatha da makamantansu, amma shi ma ya ɗauko shi ne daga salaf irin su al-Imam at-Tabari da makamantansu, haka suke fassara musulunci. Idan aka ce musulunci shine al-istislamu lillah, mutum ka sallama ma Allah bit-tauhid da kadaitawa, ma'ana ka sallama ma Allah ka kadaita Allah da ibada walin qiyadu lahu bi ta'a ka jayu ga Allah madaukakin sarki da da'a bayan ka mika waya ga Allah ka musulunta to shikenan ka bada kanka inda duk musulunci ya kada ka inda duk ya zagaya da kai duk inda ya juya da kai kai amma ka ce ka zan musulmi sai aka ce tayyib musulunci ya ce kai sallah sai ka ce dan ka kadai ƙarya kake baka zan musulmi ba saboda inda ka musulunta da zaka jayu ga umurnin da musuluncin yema na sallah dan barin sallah kafirci daidai ne kai inkarin ta ko ka barta saboda kasala man taraka salata fa huwa kafir inta wanda ya bar sallah kafiri ne koda ko ya ce ya yarda da ita kuma duk malamin musulunci sun yi ittifaki cewa wanda bai sallah hukuncin kisa ne akan shi sai dai da suka yi sabanin za a kashe shi ne riddatan ko kuma haddan an fahimci wannan tayyib walin qiyadu lahu bi ta'a sai al-khulus min ash-shirk ko al-bara'atu min ash-shirk ka barranta daga shirka da ma abuta shirka ka barranta daga ita shirka da ma abutanta dole sai an samu bara'a kiyayya tsakanin ka da duwar mushriki shi yasa annabi Ibrahim Allah yake cewa qad kanat lakum uswatun hasana fi Ibrahim kuna da kyakkyawan koyi game da annabi Ibrahim da wayanda suke tare da shi lokacin da annabi Ibrahim yake cewa ga mahaifin shi da mutanen shi yake cewa ya barranta daga duk abinda suke bauta ma wanda ba Allah ba yace kuma wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdahu yace da kiyayya da adawa ta bayyana tsakanina da ku ha har sai kun yi imani da Allah shi kai da haka duk wanda ba musulmi dole ne ka kishi abinda mutane ke cewa wai ba mu kyamar kahirai kahirci muke kyama wannan kuskure a da su da kahircin duk muna kyamar su wage da kahircin su da adda shi ma na kyamar su an fahimci wannan sannan kaga idan kai ba wannan fassara ta musulunci kyakkyawar fahimta za ka gane kuskuren waɗanda suke zuwa su ce maka al-islam huwa salam musulunci shine zaman lafiya ƙarya kuke yi wallahi akwai zaman lafiya cikin musulunci amma fassara musulunci da cewa shi zaman lafiya kawai shine musulunci in haka ne in ko haka ne da ba a faɗa da mushrikai ke tunda in kace ma'azar musulunci shine kowa ya zauna lafiya to shikenan sai a bar kowa babu zance a ce kowa da kafiri ne kowa da dan bid'a ne kowa da kaza kawai shikenan wannan fassara kun san suwa suka hiyada ta wanda kahirai ke ba kungilar haɗin kai tsakanin musulmai da kahirai wanda suke kiran mutane zuwa ga wahdatul adiyan ko at-taqarub bainal adiyan ku sani musulunci bai hana mu zamantakewa da kahiri wanda bai la yarhakumullahu 'ala alladhina lam yuqatilukum fid-din wanda basu yake mu a cikin addini ba basu kore mu daga gidajen mu ba sun zauna da mu lahiya kalau mu kyautata musu mu'amala mu musu adalci Allah bai hana wannan ba amma fa zaman lahiya da su bai sa muna kyamar su a ranmu da ba bai biyu ne wanda ba dai ba an fahimta to sannan kuma ba ana nufin duk wanda kafiri bane kawai kisa ne kanshi duk ba wannan ake nufi ba amma ka nuna wa mutane cewa babu bambanci tsakanin musulmi da kafiri to wannan rosa musulunci ne gaba ɗaya dan nassin qur'ani yace afa naj'alul muslimina kal mujrimina Allah yace malakum kayfa tahkumu shin yanzu muna maida musulmi ya zamanto ɗaya da kafiri me yasa me ku kuke irin wannan hukuncin ku ce babu bambanci tsakanin musulmi da kafiri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace al muslimu ko al mu'minu la yanjus mu'mini bai najasa ko da jaraba ta hito gare shi kuma Allah yace wa mushrikai innamal mushrikuuna najisun wanda Allah yace najasa ne kace ba mu bambanci da shi abin wannan da haka idan suna so su dada da makahire ne sai su ce ai musulunci kawai shine zaman lahiya sannan a ce wai babu bambanci tsakanin musulunci da yahudanci la haula wala quwwata illa billah mutai ce wai da yahudanci da nasaranci da musulunci duk addinin Allah su musulmai sun riƙe annabi Muhammadu su krista sun riƙe annabi Isa su yahudawa sun riƙe annabi Musa kenan kaga dukkan su annabawan Allah ne wannan yana aiki da Qur'ani wanda ya ce Injila wanda ya ce At-Taura duk mai irin wannan aqida ba musulmi kake ba ba musulmi kake ba saboda duk wanda ya inganta da addinin da yake kahirci ne to shi ma hukuncin shuguncin kahiri ne da ittifaqin malamai ko karanta littafin al-shifa bi ta'rif huquq al-mustafa duk wanda ya inganta da addinin yahudawa yace ya halatta a bauta ma Allah da shi ko ya inganta da addinin kristanci yace a yau ku bauta ma Allah da shi a to kai da krista duk ɗaya ne hukuncin ku guda a wajen Allah daga lokacin da Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallama a duk wani littafi Allah ya dakatar da aiki da shi sai dai kai imani da shi a matsayin littafin da Allah ya sauka duk wani annabi shari'ar shi ta daina aiki sai dai kai imani da shi a matsayin manzo daga Allah an fahimci wannan amma in kace baka imani da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ina muku rantsuwa da Allah da raina yake a hannun shi ba wanda zai ji labari da yaji wannan da'awar da nazo da ita sai mutumin ya mutu yana ba yahude ko yana ba nasare ko yana ba majuse illa kana min ashabin na sai ya zama to dan huda zai shiga jahannama idan goma ba ranar da zai hita dan haka duk wanda yace ma da yahudanci da musulunci da kristanci duk ɗaya ne wannan bai gaya maka gaskiya ba ya ainihin yaudare ka malai yace musulunci huwa sunna shine as-sunna to kalmar as-sunna ku je abinda magabata suke nide ka ko to a tsarin malamai kalmar sunna tana zuwa da ma'anoni daban-daban kalmar sunna a yaran larabci in kace as-sunna kana nufin at-tariqa hanya ha daga idan kace hadhihi sunnatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce sunnar annabi ma'ana hanyar annabi shi yasa ku ga anan barbahari wannan kalmar ta as-sunna anan zaka fassara ta ne da ma'ana tariqatun nabiyyi hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ku Sheikhul Fuzani ya ce idan fassarna sunnata bi tariqa idan mun fassara qur'ani idan mun fassara sunna da at-tariqa a wannan lokacin fala farqa bainaha wa bainal islam to a lokacin sai kace babu babanci tsakaninta da musulunci indai mun fassara cewa as-sunna ita ce hanyar annabi to kenan kaga babu babanci tsakanin sunna da me da musulunci dan musulunci shine hanyar annabi ita ce me shi ita ce musulunci dan haka annan abinda ake ni da as-sunna shine tariqatul nabi hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka musulunci shine sunna sunna ita ce musulunci ɗaya bai tsayuwa sai da ɗaya to amma kaga a wajen malaman fiqh idan suka ce sunna shine abinda karin shi bai kai farilla ba wanda muke cewa da Hausa kaunar farilla a wajen malaman usulul fiqh su kuma idan suka ce sunna suna nihin abu na biyu din da ake kawo hujja da shi da ba Qur'ani ba Qur'ani shine na farko na biyu shine me shine sunna ma'ana yadda ake kawo hujja da Qur'ani haka ake kawo hujja da sunna babu bambanci tsakanin Qur'ani da sunna ta bangaren kasancewa su kowanne dalili ne na ainihin shari'a da haka idan ka ji an ce wa da ahlus sunna me yake ni da wannan ana nuni yana kan me yana kan hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam kun fahimci wannan to in ka fahimci wannan za ka gane kuskure wanda za a ce wa da ahlus sunna sai ce haba jama'a ya mutum zaka ji farilla ka ce kai sunna ka rike ka wannan ba Allah bai ma san me yake ni da ahlus sunna din ba haka zaka yi suke wannan jafai kaji mutum ya ce wai kai sun ce wai su ahlus sunna to ina farilla wai sunna kawai su sun ka rike baka fahimci abin da ake nufi ba idan aka ce ahlus sunna ma'ana wanda yake kan hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallam dan haka ba ana magana kan waccan sunna da malamin fiqh ke magana ba an fahimta nan ana magana ne kan sunna wadda ita ce tariqatun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam dan haka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce abinda malamin bayani ana to waɗansu malamai idan suna so su yi bayanin wannan sunnar da ake magana wadda ta ce hanyar annabi sukan ce mata as-sunnatul kamila as-sunnatu al-kamila wanda wannan shine abinda Ibn Rajab ya bayani akai a cikin sharhin shi na 40 hadith me ya sunan shi Jami'ul Ulum wal Hikam bayan ya gama ta'rifin sunna da wannan ma'anar yace wa hadhihi hiya sunnatul kamila wannan ita ce sunnar da take kammalalla kuma irin wannan maganar Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya yi irin ta kuma cewa sunna da wannan ma'anar akan kira ta ne as-sunnatu as-sunnatu al-kamila, sunna wadda take ainihin sunna kammalalla. To ina ganin ya kamata mu kwana anan a darasi zai mai zuwa sai mu tashi. Fa min as-sunnati luzumu al-jama'a. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.